سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد منا قارب وديار الله سبحانه وتعالى بيدا ودم ونشين مجلسين أكو أشكو ونن دورة سامومي البركة وندا منا فاتن الله سبحانه وتعالى يصرك تيمن النينيو يمو يأذر تامو دا كربا كما الله مدوك تنسركي يا دوامة إيمان أشكو فكا تمو mu mutu akan imani mu tashi a sahun masu imani idan yan uwa ba su manta ba zama da ta gabata mun yi magana akan ma'anin ikhlasi da kuma wajibcin mutum ya yi aiki kuma ya tsarkake niyyar shi yayin yin aiki duk da kasancewan akwai aikace aikace da shari'a ta zaburar akan a ɓoye su to mutum ya ɓoye su amma kuma idan da dalili ya sa ya bayyana to ya bayyana amma kuma ya nufaci Allah ya kamata mu kawo wata ka'ida a wurin wannan dan na tabbatar akwai wanda yake kila zuciyarsa ta kudurta musu su yi wannan tambayar a nan gaba akwai waɗansu abubuwa na ibada da shari'a ta zabara akan yin su amma kuma sai ta raba su da ruwan duniya sai ta raba su da ruwan duniya to irin wannan ka'ida ita ce duk wani aikin alkhairi da shari'a ta raba shi da ruwan duniya to idan aka yi aikin dan Allah dan kuma ruwan duniyar to bai rusa aikin ba sai dai mafi cika shine a kaula kai daga ruwan duniya a fuskanci Allah misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya ce wanda ke son a tsawaita rayuwarsa a kuma yalwata arzikinsa ya sadar da zumunci kaga ya kwaitar akan yin zumunci amma sai ya goma shi da ruwan duniya samun arziki da kuma tsawaita rayuwa to idan mutum ya yi zumunci dan Allah domin kuma waɗannan manufofi da shari'a ta zo shi to bai kore mishi ikhlasi ba a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabarar da sahabbai akan jihadi da yaki har yace wanda ya kashe wani kafiri a wurin yaki to an bashi tilken kafirin ya zabarar da su akan yin yaki kuma ya goma musu wannan da wani romo da za su samu na duniya to idan mutum ne wannan aikin dan Allah dun kuma wannan roman na duniya da annabi ya faɗi to bai cika da ikhlasin shi ba haka nan shari'a ta kwaitar da mace ce kwalliya ga mijinta cikin tsakanta ta gyara kanta da mijinta da haka yayin da ta rika yin kwalliya ta rika yin waɗansu abubuwa ta kyautata mishi wurin abinci ta kyautata mishi wurin abin sha ta kyautata mishi wurin adana kanta da adana gidansa shi ma a wannan lokaci shari'a ta zabarar da ita akan wannan bai ci karo da ikhlasinta ba haka nan a cikin kyaututtuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabu kun kyauta sai ku yi soyayya da haka annabi ya zaburar da yin kyauta domin ya haifar da soyayya tsakankanin mummune wanda ya kyauta domin ya ribaci soyayyar wani ko wata wannan kuma bai ci karo da ikhlasin shi ba kila an fahimci misalan da kyau domin wannan dole a kawo su saboda kar ka ɗauka addinin musulunci ya rufe maka kowace irin ƙofa da zuciyarka za ta yi sanyi kaga bambancin kyauta da sadaka kenan sadaka shi ba a neman wani abu sai yardan Allah kyauta fa ana neman yardan Allah da kuma samar da soyayya ko dawwamar da soyayya to kaga duka kuma shari'a ne ta tabbatar da wannan manufofin to wanda ya yi aikin alkhairi kuma shari'a ta gwamu wannan aikin alkhairin da wani ruwan wani duniya sai yayin shi saboda wannan ruwan duniya to da cikaro da islasin shi amma mafi cika shine yi watsi da ruwan duniya ya fuskanci Allah subhanahu wataala Allah shi ke muke mu asani wato fuska ta biyu kenan haqiqatul ikhlas menene haqiqatul ikhlas qala ibn qayyim fi bayan haqiqatul ikhlas min al ibad kun san wato duk lokacin da ake bayani akan abubuwa aikace aikace na zuciya
dole ne a ji agwafi a gurfana a gaban masana Allah wadanda suka san Allah a aikace suka san Allah a rubuce a karanci daga cikin su akwai al-Imam Ibn Qayyim dalibi ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wannan bawon Allah Allah ya sanar da shi kansa ya san Allah ya san wato ababin da ke da alaka da Allah kuma ya tsotso wannan zurfin ilimi nashi ne daga gurin malamin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda Ibn Taymiyyah idan ka dauki alqur'ani mai girma kana duba tafsirin da yake ma alqur'ani sai kaga kaman malaman da suka gabace shi ma ba su gane alqur'ani kamar yadda ya gane ba dauki tafsirin da ya malami kunil ladina kafaru idan ka duba tafsiran irin su al-Imam Ibn Jawzi ko ka duba tafsiran waɗanda dai suka gabace Ibn Taymiyyah a yadda suka fassara waɗannan ayoyin sai ka gane irin darajar da Allah madaukakin sarki ya kai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tafsirin shi daidai da tafsiran sauran ba haɗe daga cikin malamai ko ɗaya daga cikin ɗalibansa na manta ko al-Imam Ibn Abdul Hadi ko wani daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah ya taɓa yin mafarki da malamin su Ibn Taymiyyah a yi mafarkin ya je gaban Allah amma Allah ya ɗaukaka darajarsa amma bai kai matsayin malamin shi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ba da ya tambaya ya Allah wannan a wani matsayi aka ajiye ni sai ce kai kana matsayin al-Imam Ibn Khuzaimah ne yanzu baka taka matsayi irin na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ba irin waɗannan cikin bisharori ne kuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah duk wanda ke karanta da cikin sa ya san Allah to haka ne dalilin su al-Imam Ibn Qayyim ya san Allah subhanahu wataala shi yasa dole in za a yi bayani akan Allah da al'amarin zukata dole a je a gurfana a gaban waɗannan manyan malamai al-Imam Ibn Qayyim lokacin da yake magana akan haƙiƙanin me ake nufi da ikhlasi yace an yakuna a amaluhum wato yana bayani akan bayi yace an yakuna a amaluhum kullu halin laki shine kasance aikace-aikacen bayi gabaki daya na Allah ne wa aqwaluhum lillahi zantuttukan su na Allah ne kenan kai baka da wani zance naka da wannan sai ka gane cikin abin da za mu faɗi a gabacin akwai kifin ikhlasi akwai harkar demokuraɗiyya da za a ce kana da ƴancin faɗin albarkacin bakinka ƙarya ne kalmominka duka na Allah ne abinda Allah ya yarda ka faɗi ka faɗi abinda Allah bai yarda ba za ka faɗa ba wanda kuma Allah ya yarda ka faɗin za ka faɗi shi gwargwadon abinda Allah yake so ka faɗi wa ata'uhum lillahi duk kyautan da za ka yi ya zama don Allah wa man'uhum lillahi duk hana wanda za ka yi zama ka hana ne don Allah kar ka bada a je a yi banna kar ka bada ya fitini imanin wani kar ka bada ya raba kan al'umma kar ka bada ya gurɓata imanin wani malami za ka shi karan kanshi hanawan ya zama na Allah wa hubbuhum lillahi soyayya don Allah wa bughdhuhum lillahi qiyayya don Allah fa ma'amalatu zahiran wa batinan li wajhi llahi wahdahu gabaki dai mu'amalolin tarikai a zahiri ko a boye ya zama an fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala an nufa shi fuskan Allah la yuridu bi dhalika min an-nasi jaza'an wa la shukura wa la ibtigha'a lijahi 'indahum ba kuma kana neman wani matsayi a wurin su ba wa la talibu al-mahmatati wa al-manzilati fi qulubihim ba kana neman yabo ko wani matsayi a cikin zukatan mutane ba wala haraban min zannihim ba kuma kana sanni kar mutane su zarge ka ba ce malam a karshe ce hadha al-amal kaga irin wannan aiki alladhi la yaqbalu Allahu man min 'amilin siwahu shine irin aikin da Allah baya karban aiki daga wani koma bayan wannan sanin shi ne hakikatul ikhlas akan wannan ya wajaba duk wani aiki kamar yadda muka yi bayani a baya da ya tabbata cewa ibada ce ana ma Allah Allah na son wannan aikin to dole ne su karkata zuciyarka har irin ziyara da za ka kai ma ɗan uwanka har sadar da zumunci har biyayya ga iyaye har ajanibin mu'amaloli kaman gaskiya da zaka yi a wurin siya da siyarwa duk ya zama ka nufaci Allah subhanahu wataala mu'amalan da kake yi da matarka ka nufaci Allah subhanahu wataala amma ka kuma shari'a wancan ka'idan da muka fadi a farko akwai abubuwan da shari'a ya fadaitar akan kai ma matarka dan ku dawoma cikin kaulan juna da soyayya in kai wannan bai cika roda ikhlasin ka ba ita ma mata ce mijinta harorin irin yadda kake sadaukar da kanka domin tarbiyyar iyayenka to duki ya zama ka tsarkake shi ga Allah subhanahu wataala a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha manzo Allah ya ce duk wani abin da ka ciya kana ne neman yardan Allah a ciki sai Allah ya baka lada akai hatta luqmata tabaha fi timra'atika har loman abinci daya da zaka ba matanka ta ci lada kace samu a wurin Allah subhanahu wataala a daidai wannan lokacin kuma ka sauke haƙƙin da ke kanka matan ma za ta girmama ka za ta kaunace ka to duk wannan ko bai cika da ikhlasin ka ba abu na uku manzilatul ikhlas matsayin da ikhlas yake da shi a da'ira ta addinin musulunci yace al ikhlas fil islam manzilatuhu azima wa maqamuhu rafi' wa huwa taj al amal wa asasu salah al sarira wa qabul al amal al ikhlas dai ikhlas matsayin shi a cikin musulunci babban ne kware da gaske matakin ikhlas ne daraja kai wato ikhlas shine kandi na addinin musulunci kuma shine abin da zai jatta maka zuciyarka ya jawo Allah subhanahu wataala ya karba aikace aikacen ka wa tafsilha fi ma yali da shiga maka wa fillatin lanshi a cikin abin da zai zo abu na farko al ikhlas asli dini wa lubbuhu wa ruhuhu al ikhlas dai shine asalin addini kuma shine tantagaryen madaransa kuma shine ran addinin musulunci duk bautan da za a yi ba tare da tauhidi ba to ba bauta bane a wurin Allah duk addinin da za a yi ba tare da imani ba ba bauta bane a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ambata mishi wani bawan Allah akwai taimakon zumunci akwai kyauta akwai ciyar da miskine akwai abubuwa hadisan abin nan subhana abin nan safina ko kuwa ce sunanta sai manzo Allah ya ce laukani abaki mu'minan lastaghfartu Allah laku da mummuni da nan ne mun shiga faran Allah amma tun da kafiri ne duk iya yadda kafiri yayi aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to haka nan kuma yin ikhlasi a cikin da'irar musulunci shine zai sanya aiki ne kadari a wurin Allah kuma Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki Allah subhanahu wataala yana cewa wa umiru illa li a'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hanifa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim Allah ya ce ku bauta masa kuma bautan ba a umarce ku ba sai kun tsarkake ta ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a wata aya ce fa a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis duk addinin da ba a tsantsanta shi ga Allah ba ko kuma ba a yi shi a karkashin imani ba to ba ni Allah bane subhanahu wataala qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din kamar yadda wannan aya ta tabbatar da mun yi bayanin su a baya yace wal ayatul karimat kaga wadannan ayoyi masu girma afadat annal ikhlasa shartun fi dinil islam tsarkake addini ga Allah ba zai yi kai musulunci kuma ka hada da kiristanci ba zai yi kai musulunci kuma ka hada shi da yahudanci ba dole ne in dai ka yarda za ka yi musulunci to shi kadai za ka yi ba kuma za ka hada da wani tarkace ko wani maguzanci ko wani addini ko dai ya kasance addinin da bayi suka kirkira ko kuma ya kasance saukakken addini daga Allah amma yayi expire kaman addinin yahudanci da kiristanci a asalin addini kafin a gurbata shi addinin Allah lokacin da Allah ya ba annabi Musa addinin sa addini ne gartacce daga Allah annabi Isa addinin shi ne gartacce ne daga Allah amma daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi expire ko magani ne idan ya expire idan ka sha shi cutarwa zai ba amfanarwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar wallahi idan da annabi Musa yana nan a raye ba shi da wani zabi sai dai ya ji abin da ya zaure shi saboda ni addinin at-taura ya expire addinin injila ya expire to ballantana shirkan da mutane suka kirkiro wato ainihin da su da iyayensu ku daka addinin musulunci dole a tsantsanta shi lokacin da za a yi ma Allah shi haka nan kuma wato ainihin dole ne mu fahimci cewa ikhlasi a mu fahimci cewa ikhlasi a cikin aiki shi ma dole ne daka a cikin da'irar musulunci in za ka yi aiki dole shi ma ka nufashi Allah subhanahu wataala kuma bayan waɗancan abubuwa da muka yi bayani a baya kuma kar mu manta da cewa ikhlasi لذا كان الإخلاص لله من شروط الإيمان والتوحيد بمعنى لا إله إلا الله الإخلاص ينادي في شرعي غدا بقي نا لا إله إلا الله أقول شرعي غدا بقي دون دي فرت لا إله إلا الله دي سموة أنن شرعي يا أيكي لسوفا فلا إله إلا الله شبرات أنفاني شبع أغبا الله أظام أن النبي صلى الله عليه وسلم akwai mutanen da suna yawaita fadin la ilaha illallah amma kuma kafirai qur'ani ya tabbata da ummin nas mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin wa idha ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr hum qad kharaju bihi alqur'ani ne girma ya ga mana wannan kuma ya ga mana idha ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ya ma'ana duk cikansu sun bayyana imani amma kuma Allah subhanahu wataala bai karbi imanin ba me yasa saboda sun tauye sharadan wannan imani sharadan imani guda bakwai ne ilmun yaqinun sidqun ma'a ikhlasun ma'a mahabbatun wanqiya da wal qabul laha wadannan sune sharadan la ilaha illallah guda bakwai daga ciki akwai ikhlas dole ne ka nufaci Allah da addinin ka ba tare da ka hada addinin Allah da wani addini daga bayan fage ba shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma da yake bayanin munafiqai yace innal munafiqina fi dharkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin faj'ala ta'ala shartu kaunihim ma'al mu'minin an yukhlisu dinahum lillahi sai Allah ya sanya sharadin da kafirai za su zama cikin da'iran musulmi shine ya kasance sun tsarkake addinin su ga Allah wato sun yi ma Allah addinin musulunci shi kadai faman qala ha zahiran wa lam yakun mukhlishan falaysa ma'al falaysa huwa ma'al mu'minin bal ma'al munafiqin alladhina hum fi ad-darkil asfali minan nar to wanda ya faɗi la ilaha illa Allah da baki amma zuciyarsa bata tsarkake wannan musuluncin ba ga Allah subhanahu wataala to sai dai shiga cikin sahun munafiqai wanda yake kuma Allah subhanahu wataala yace fi darkil asfali minan nar ina muka fahimci wannan saboda yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi sai in sun kadaita Allah wurin imani sun kadaita Allah wurin tauhidi to a lokacin nan fa ulaika ma'al mu'minin suna tare da mu'mini amma in sun furta ta da baki amma bai zauna a cikin zuciyarsu sun kadaita Allah ba to wannan ba zai amfane su ba imanin munafiqai kenan wanda kuma qur'ani ya tabbatar da cewa kafirai a munafiqai kafirai an abi hurayta radiyallahu anhu annahu qala إلى رسول الله أنت بي النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة وأنين زي داشي بشي تنكر عن تاشم القيامة شيء من ذا الله شيء أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو تروي من نفسه باب وندي داشي بشي تنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وندي فرت لا إله إلا الله kuma khalisan min qalbihi ya tsantsanta ta a cikin zuciyarsa babu wani koma bayan la ilaha illa Allah kuma a cikin zuciyarsa babu adam bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai tarayya da wani mala'ika ba bai tarayya ga wani annabi ba bai tarayya da wani shehi ko wani wali ba bai tarayya da zuciyanka ba kai karan kanka da ka tsantsanta Allah subhanahu wataala da la ilaha illa Allah shi kadai ne wanda zai dace da aljannan Allah أو نهديثي أنزع الله صلى الله عليه وسلم إن شاء إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله lalle Allah ya haramta akan wuta duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma sharadi ya bata ghibi zalika wajha Allah yana neman yardan Allah subhanahu wataala to irin wannan shine la ilaha illallah za ta amfane shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama cikin abin da zai nuna maka darajar ikhlasi الإخلاص هو مفتاح دعوة الرسل وأعظم أصوله. الإخلاص شيني مبوئن دعوة كون النبي كما شيني وتؤينين جنشكي ما في جرمى لكتون جنشكان الدين كون النبي. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يشي حقيقة من أيكا مقوة الأمة دمازو babban sakon kowace al'umma da manzanci zo mata da shi ani ibudullahi wajtanibu tawhid ku tsantsanta Allah da bauta kuma ku nisanci tawhid al-imam ibn kathir da yake tafsirin wannan aya shi yake cewa falan yanzalta ala yursulu ila an-nasi rusula bidhalik Allah bai gushe ba yana aiko manzanni da wannan sakon shine ani ibudullahi wajtanibu tawhid munzu hadatha ash-shirku fi bani adam tun lokacin da shirka ya faru a cikin ƴaƴan annabi Adam fi qaumi nuhin a cikin mutanen annabi Nuh alladheena arsala ilayhim nuhan wadanda sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da annabi Nuh wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam annabi Nuh shine farkon manzanni shi annabi Adam yana cikin annabawan Allah amma tunda a lokacin annabi Adam duk suna kan turban tauhidi da haka kitsara ce Allah subhanahu wataala ya jefa a cikin annabi wato annabi Adam da shi da sauran zuri'ansa a wannan lokaci babu shirka duk cikan suna kan kitsara suna kan tauhidi tsarkake Allah to sai a zamanin annabi Nuh a lokacin nan ne shirka ta faru kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari daga asarin abdullahi bin abbas din shirka ta faru daga nan sai Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Nuh ya kira mutane zuwa ga Allah su tsarkake addinin su ga Allah ba tare da shirka ba har ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama alladhi tabaqat da'watul ins wal jinni fil mashariq wal magharib wanda da'awansa ta lakonkomi cincirin da mutane da aljannu gabaki daya a gabashin duniya da yammacin ta wa kulluhum kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun al-ikhlasu ahadu shartai qabul al-amali inda Allah idha la yuqbalu min ahadin qurbatan bidunihi ikhlasu shine shar'i daya daga cikin shar'i guda biyu wanda Allah ya sani sai an sale su sannan Allah zai karba aikin alkhairi duk iya yadda mutum yake ganin yayi aikin alkhairi a ido to in ba su cika waɗannan sharaɗe guda biyu ba Allah madaukakin sarki ba zai karbe su ba qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum domin Allah ya jarabce ku ayyukum ahsanu amala wani ne zai fito ta aiki da haka kan aiki Allah ke nema ba yawan aiki ba inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala gabaki dai Allah yana son kan aiki ba yawan aiki ba yawan aiki ba shike burge Allah ba ana iya samun aiki mai yawa amma yuyu kana iya samun dan tabligh a bayan sallan magriba kawai sai maka raka'a 40 amma duk in ka tattara ta babu nutsuwa babu ambaton Allah ne ta ci a ciki bi tankar da raka'a biyu wani bawan Allah ba wanda aka cika ruku'u da sujada aka ambaci Allah ne yawa kuma zuciya tana amsa lokacin da mutum yake Allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka zuciyar shi tana karban wannan sakon da hasan shi ke fitawa idan yayi ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdihi zuciyar shi tana karban wannan sakon in yayi sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi zuciyar shi tana karban wannan sakon in yana tahiyya at-tahiyyatu lillah was-salawatu at-tayyiba zuciyin shi tana karban wannan sabon wani sai ya raka'a dari amma wallahi a gurin Allah bai kai raka'a biyun nan da wannan bawon Allah zai yi ba da haka shi Allah yana son kyan aiki ne ba yawan aiki ba to shine al-Fudayl bin Iyad yace al-amalu al-hasan huwa akhlasahu wa aswabahu ma'anan al-amalu salih al-amalu al-hasan da Allah yace yana son a jarace ku a ga ayyukum ahsanu amala yace huwa akhlasahu wa aswabahu shine aikin da yake akhlasahu mafi ikhlasi wa aswabahu mafi daidai qalu ya aba ali saka tambaye shi ya aba ali ma akhlasahu wa aswabahu me ake nufi da akhlasahu da aswabahu qala inna al-amal idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal yace idan aiki ya zama an tsarkake shi ga Allah amma ba a yi shi a tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah baya karban aikin komin ikhlasinka amma aikin ko ba koyarwar manzon Allah bane to Allah zai karban wannan aikin hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni da a yanka abin layya bayan liman ya gama sallar idi ko kuma bayan liman ya yanka abin layyan shi sai aka samu wani sahabi da tsarkakakkiyar niyya domin a cikin hadisin ya yi bayani cewa ya manzon Allah lokacin da ya zo bayan an gama sallar idi shi sai yanka abin layyan sa tun kafin a je sallar idi da ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ka taya ni murna ai nama na shi mutane suka fara ci a garin nan saboda mutane na cikin bukata ni kuma sai nan da faci in saukaka ma mutane shi yasa tun kafin aje idi ne Allah ya ce nake ne na yanka ajin layyana na raba naman ga mutane wata amsa annabi ya bashi yace shafuka shafa lahani Allah bai karbi wannan layyan ba duk tsarkin niyyan wannan sahabin amma Allah bai karbi wannan ragon a matsayin ragon layya ba sai da annabi ya ce kana da wata afiyar ya ce ina da wata yar wata hudu annabi ya ce je ka yanka kai kaɗai na lamun ce ma wannan dai shekarun ta bai kai ba watannin ta bai kai ba amma kai kaɗai na ba wannan lafisin ka je ka ƙara yanka ta a matsayin layi sannan Allah ya karba kaga da ikhlasi na sa a karbi aikin da ya ci karo da shiryar manzon Allah to da an karbi wannan sahabi to wannan ke alamta maka wani ba zai zo ya zikiri da salon da manzon Allah bai zo da shi zai ce Allah zai karba wani ba zai zo yi wata sallah da salon da manzon Allah bai zo da ita bai sa ran za a karba Allah ba zai karba ba Sheikhul Albani ya kawo hadisi a cikin Sahiha Mujallabi na 5 a farko hadisin da Abi Musa Al-Ash'ari ya ga wani mummunan aiki a masallaci ya je ya samu Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya bashi labari yace na ga wani al'amari mummuna a masallaci yace Allah ya saka yi musu inkari yace a Allah gafarta malam tunda ka san ai gaba da gabanta Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne amma in akai magana Ibn Mas'ud ai na gaban sa sai yace na bari sai na zo in gaya maka sai yace muje ka kai ni wurin su da yaje sai ya same su a masallaci suna zaune ɗaya daga cikin su zai ce to ai la ilaha illallah dani shike nan kowa da shirgin shi ba wai suna daga sauti bane kawai la ilaha kowa la ilaha illallah shin aka gama kowa ya gama eh to ai istighfari da yi sai kowa yi to da sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya gansu yace ya ku waɗannan mutane me kuke yi haka da kun zauna kun kididdige zunuban ku da ya tafi alkhairi fiye da wannan aikin da kuke yi sai suka ce ya aba abdurrahman ma aradna bi zalika illa khayran wallahi mu ba muna nufin kirkiro bid'a bane mun ga mun yi rauni ne in ba mun dan rika horar da kanmu akan irin wannan ba za mu bautar nan ba kaga akwai kyakkyawan niyya a zahiri sai ya faɗi wata kalma ce kan min muridin lil khairi la yasilu ilayhi to wani ake samun mutum yana faci alkhairi amma bai da hanyar da zai samu alkhairin ba sai ya ce zan ba ku zaɓi ɗaya biyu ko dai ku yarda kun ci annabi da sahabbai shari'a ko kuma ku yarda ku ɓata tuni kaji zaɓin da ya ba su babu zaɓi na uku ko ku yarda kun ci annabi da sahabbai shari'a duk wanda ya ce ya ci annabi shari'a ƙasa an kafiri ne ko kuma ku yadda ku bata tuni kenan kun yadda ku in mutai ne fa inna kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar shine malamin suke cewa ahalahu mamurun duk wanda ka dauka a cikin dacin shi ya fi karfi yanda kake tsammani to wannan yana alamta maka duk ibadan da zaka yi ka bari manzon Allah ya yanka ya baka sai ka ci halal amma in kai ka yanka maka kanka ka shin mushi komai ikhlasin ka jama'a musulmi kilan fahimci wannan da kyau da haka wani ba zai zo da wata sarin ibada kuma ibadun nan fa ga yanin fa yanzu fa ana babba mu ita ba sai kaga mutum ahlus sunna sai ka ganshi da charbi wai an bashi waye ya hailala 113 jama'a fa ina fadin abin dariya bane abin ku rika kuka ne al'umman mu suna shirka da Allah suna bid'a ina an fahimci matsalar ta da kyau wannan yakan kama wanda ya shiga wata bukatuwa ko dai mace ne tana gudun kishiya sai a bata wani adadin raka'o'i ko wani salon ibada wanda yake ma anzalallahu biha min sultan sai a tsaye ta jike sai kuma ta koke ce ta kuni kuni tana yin wannan ibada wallahi kin yi aikin banza kin fada cikin bala'i da tasu dan duk wanda ya bid'a cikin addini to Allah ya alƙawarta ma dan bid'a wuta wuta shine makomar mai bid'a ko mutum ya gamu da wata matsala a office EFCC za su shigo sai a bashi bid'o'i sai ce ta yi ko mutum ya fuskanci yana neman auren wata ko wani aiki da yake nema sai a bashi bid'a sai ga shari'an annabi bata ishe shi ba to duk wanda ya ga shari'an annabi bata ishe shi ba ba shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan al-imam fadl bin iyad yake cewa duk aikin da ya zama komai ikhlasin shi amma babu sunna a ciki Allah zai karba wa idza kana sawaban in kuma aiki ya zama an yi shi a karkashin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam walin kun khalisan amma kuma ba a yi shi da ikhlasi ga Allah ba lanna qabal shi ma Allah bai karba ba kenan ka samu jajjar ta tun ahlus sunna shi ke ibadu ne na Allah wanda manzon Allah ya karantar da ai ga kalamun qur'ani ga yawaita ambatan Allah ga kyauta ga sadaka ga sakin fuska ga kyautata ma bayin Allah duk ba shirin annabi bane to amma ko mutum yayi ne saboda wata manufa ko ma bayin Allah wannan aikin bai da kadari a gurin Allah Allah ba zai karba ba hatta yakuna khalisan sawaban babu yadda za a yi Allah ya karba aiki sai in ya zama khalis an tsarkake ma Allah sawaban kuma an yi an kwaikwayi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wal khalis ma kana lillahi wa sawab ma kana ala sunna aikin da ake yi fi khalis shine wanda aka yi ma Allah sawab shine wanda aka yi shi a tafarkin sunna yace wa hadha huwa al-mabkur al-imam fadl bin iyad yace wannan shine wanda yazo a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan mutum yi aiki aiki mai kyau shine aiki akan sunna wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya nafaci wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikin sa sannan a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai girma da buwaya ya ce ana afana shuraka'i an shirk Allah ce ni ne mafi wadatan wanda ake hada ni da su duk wani wanda za ka hada aiki da shi a cikin Allah da shi a cikin aiki Allah ce to ni ne mafi wadata man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki kenan ko nin kankancin aikin amalan da na kira duk wanda ya aikata wani aiki ko min kankantar sa a sharaka fihi ma iya ghairi wanda ya gwama ni da wani abu a cikin wannan aikin ko ya gwama Allah da wani annabi ko ya gwama Allah da wani mala'ika ko ya gwama Allah da wani shehi ko ya gwama Allah da rabon zuciyarsa sai ce taraktuhu wa sharkahu ba ruwana da shi ba ruwana da aikin da yi Allah ya barranta daga gare shi ya barranta daga aikin da yi kenan ka zo kana cewa ai mun don Allah don annabi taraktuhu wa sharkahu Allah ya wuce wannan walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini ko tamka ko tafara ko abokin tarayya don Allah don annabi shirka ce don Allah don san annabi shirka ce duk abu ɗaya ne sai dai wanda ake ce ma don annabi Allah ne ake ce mishi don annabi abadin tawassul ya halasta kai tawassuli da kyawun aiki sai ka daga hannu ka ce ya Allah dan san da nake ma annabi Allah kai min kaza a lokacin kai tawassuli da ibada amma ni ba wa ka ce min don annabi to ai na san annabi baya ba da lada annabi ba shi da aljanna ba shi da wuta wuta da aljanna duka ta Allah ce shi ma annabin fafutakan shi kenan yayi aiki don Allah shi yasa wadancan awi da muka kawo a baya wanda suke nuna umarnin Allah ga annabi kai tsaye tsarkake addinin shi ga Allah da haka annabi ba shi da wuta ba shi da aljanna da haka ire-iren waɗannan kalmomin ku yi watsi da su ba ka taɓa jin an ce maka wa anfiqu fi sabilillahi wa rasulihi sai dai wa anfiqu fi sabilillahi kar wani ya ce to ai an ce man kan hijratu ila Allahi wa rasulihi ai wannan ila ne asairu ne asairu ila Allah wa asairu ila nabi lokacin da manzon Allah ke rayu zaka iya tafiya ka tafi zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kuma annabi hadisi ba man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi bane ba wannan magana lillahi ne kawai ila an fahimta to shine yake cewa duk wanda ya aiki ko min kankantan aiki inda ya gwama ne da wani a cikin aikin taraktuhu wa shirkahu Allah ce ba ruwa ne da shi ba ruwa ne da aikin shi a cikin hadisin ibn majah yace idza jama'a Allahu al-awwalin wal-akhirin yawm al-qiyamah li yawm al-layba fihi idan Allah subhanahu wata'ala ya tattara mutanen farko daga ƙarshe ranan tashin al-qiyamah ranan da babu wata tababa a kanta na da munadin sai ne kira ne kira mai shela zai yi shela saƙon da zai shelanta man kana ashraka fi amalin lahu lillahi duk wanda ya gwama Allah da wani abu a cikin aikin da ya ma Allah falyatlub sawabahu min inda ghayrillahi to je gurin wani Allah ya karbi ladan sakamakonsa saboda ba zai samu sakamako ba wurin Allah ba fa inna Allah aghna ash-shuraka'a an shirk domin Allah ya wadata bi buƙatun wannan aikin da kai duk wanda ya wani aiki ko ne kankantan aikin ya nufa shi wani Allah ko annabi ko wani mala'ika ko wani mutumin kirki to ran tashin alƙiyama Allah zai sanshe daga wannan aikin ce ka je gurin wanda kai aikin dan shi ka samu ladan aikin a ranar tashin alƙiyama akwai wanda ke mallakan wani abu babu wanda ke mallakan wani abu zance wannan ka bude baki ka ce a la yamliku ni minhu khitaba magana ma babu wanda yake yi ballan kana hukunci liman almulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar mulki gabaki ɗaya na Allah ne to ballan kana wani ya ruɗe kawai zai baka wani abin da a duniya ma bai mallaka ba a duniya ma bai mallaki wannan abin da yake ba kai so ina ma ga wanda ya ce gobe kiyama zan ba ku aljanna sai mu ce ka ba mu aljannan duniya ne ita ne ga mu yanzu ga ka ba mu aljannan duniya ka hana ni ciwo ya sayyidi ka hana ni ciwo ka hana ni mutuwa kai sayyidi ka hana kanka ciwo ka hana kanka mutuwa ko ka hana kanka talauci ni wannan hada-hadan a duniya ta fi sauki to wanda a duniya in ya aina ya mutu a ƙasar Ingila sai a ƙasar Ingila ya mutu a asibiti me yasa aka kai shi asibiti ya kasa ba kanshi lafiya kuma lokacin da ya zo mutuwa waɗanda suka rubuta tarihin shi keke da keke suka ce da yazo mutuwa yana fadin Allah a jinkirta mun minti biyu a jinkirta mun minti biyu a jinkirta mun minti biyu da wannan kalman ya mutu a bakin shi rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akun min salihin da wannan kalman ya mutu to wanda bai iya ba kanshi lafiya ba bai hana ma kanshi mutuwa ba har da shi a ƙarshen rayuwar shi yana neman dan taimake shi da minti biyu ya gyara bannan da yi amma wai ya bude kawai gobe kiyama ne za a ji ai wata hada hada kuma bi ba jama'a musulmi akwai tabi wanda ya wuce wannan Allah ka shirye ta da a cikin riwayar al-Imam an-Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa mutaghiya bihi wajhuhu Allah baya karban wani aiki sai aikin da aka tsarkake ma Allah a cikin da'a kenan sannan kuma aka dafashi Allah subhanahu wataala da wannan aikin cikin abin da zai nuna maka darajar ikhlasi shine irin yadda Allah ya rike yabo na alkhairi akan wadansu mutanen kirki al-muttasifina ta'ul din yazo guda biyu al-muttasifina bihi wannan wahdi zikirin Allah subhanahu wataala ya shirilanta ya daukaka ambaton wadansu bayin Allah masu ikhlasi ya fadi akan annabi Musa wa zukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan ai mun riga mun gane wannan mukhlisan din ko yawa innahu kana mukhlisan ko mukhlisan wa kana rasulan nabiyya ya fadi akan annabi Yusuf kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al mukhlisin qul atuhajjununa fi llahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun مما يدل على ان الاخلاص من ابرر سمات الابرار واقص خصائصه wannan qarrayan na maka duk mutane kirki ikhlasi shine wato ainin alaman su babba kuma abin da suka sha bamban da saura kenan saboda ikhlasi to wannan fa'ida da tambihin mun yi bayani akan wannan lafazin ne na al-mukhlasin da inda yazo a cikin alqur'ani mai girma ga waɗanda suka karanta shi kamar inda muka yi bayani a baya da kuma innahu kana mukhlasan a cikin sautin maryam ga waɗanda suka karanta da shi idan ka duba Shafi'iyya ya kawo wannan baitin wanda a cikin sharhi Shafi'iyya kamar Al-Wafi Sheikh Abdul Ghani Abdul Fatah Abdul Ghani yayi sharhin wannan to abu na hudu wato wajibi na hudu kenan shine matsalancin wahalan da ikhlasi yake da shi kuma musulmi duk bayanin nan da nake akan ikhlasi wallahi al'amari ne fa babba al'amari babba kuma ba a samu shi cikin sauki yau wanda ya tashi zai takarar shugaban kasa kuna jin kauyaku guda nawa yake takawa garuruwa nawa kudi nawa yake salwantarwa kwanaki nawa da auri nawa yake salwantarwa sannan ya taka mataki ya zama shugaban kasa babban al'amari ba a samu shi cikin sauki shi yasa babu abi matsalancin wahala kaman al'amarin ikhlasi yana da buƙatuwan sai ka yaki zuciyarka da gaske sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin idan Allah ya baka da wayenka hakanan za ka gurgunce ka gama rayuwar duniya a wahalce ga zafin rana ga sanyi ga rashi ga wahalhalu kawai ka ci abinci ka buƙaci shiga bayi ya ishe ka wahala ka zauna da masoyanka su bata maka rai matanka ta bata ƴaƴanka su bata mijinki ya bata miki rai matsalolin duniya ga sunan ba sa ƙaruwa to haka nan mutum zai gama da su kuma daga nan ya fada cikin azaban Allah da ba zai taba fita ba shi yasa sai mutum yayi bakin kokarin sa ganin ya tsarkake aikace aikacen shi ga Allah wannan kuma ya hada da malamai ne suna da matsalancin hadari a gaban su dalibai ne mutanen kirki ne sauran masu bauta ne suna da matsalancin hadari a gaban su shi yasa Sufyanu Thawri ko kuma kafin nan yake cewa li annahu min ashaqqil umuri 'ala an-nafsi idh laysa lin-nafsi fihi nasib abu ne mai matsalancin wahala ga rai saboda rai ba ta da amfanin da za ta samu a ciki a duniya saboda da aikin da za ka yi an ce karka nufaci yabo karka nufaci dukiya karka nufaci matsayi karka nufaci kaza karka nufaci kaza duk an kore maka wannan Allah kadai ake so ka nufata to zuciyanka ma ba ta da rabo a cikin ballanta na wanda ba ita ba. Magabatan mu kamar Sufyanu Thawri, kaga Sufyanu Thawri ya mutu shekara 150 ne bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa ma adadtu shay'an ashaddu alayya min niyyati, babu abin da ya wahalar da ni wani in magance matsalar shi a tare da ni kamar al'amarin niyya da ikhlas. Innaha taqallabu alayya, sai ki ta jujjuyawa. Inna gani ta tace na rike can, sai ta zo mun ta can. In zuciyanka ta karanta maka karka nemi kuɗi ko mulki, sai ta zo nan. To ai in kai wannan za a girmama ka, ai in kai wannan zuciyar mutane a zuciyarsu za su girmama ka, waɗansu za su riƙa maka hidima. Bi ma'ana dai al'amarin riya yana shigowa ta ƙofofi mabambanta. Sufyanu Thawri ya ce wallahi babu abin da ya wahal da ni a cikin addini kamar al'amarin zuciya. To idan dai Sufyanu Thawri ya faɗi wannan, da ni da kai za mu sha a yanzu? Sai mun yi da gaske, sai mun nemi taimakon Allah. Yusuf bin Hussein Ar-Razi yake cewa a azza shay'in fi dunya al-ikhlas, abu mafi wuya a duniya shine ikhlas. Wa kam ajtahid fi isqatir riya'i an qalbi, so nawa ne ni kokari ne fafutuka kwarai domin in gusar da riya daga cikin zuciyata. Wa ka annahu yambutu fi ala launin akhar, kuma kawai sai ya tsoro a cikin zuciyattawa ta wani launi na daban. Shi ya sa ce a duniya babu abu mai wahala kamar ikhlas. Kila Sahal bin Abdullahi Tustari aka tambaye Sahal, ayu shay'in ashaddu 'ala an-nafs, a faɗin duniya ne menene ya fi wahala ga zuciya? Kai haddan Qur'ani, ko ka tashi kai kiyamul layl, ko ka bada sadaka, ko ka iya magana mai daɗi? Kai duk dai wani abin da ka sani ana kusantan Allah da shi, menene abin da yake koyi wahala ga zuciya? Sai Sahal ya ce al-ikhlas, ikhlas shi yake koyi wahala. Da annahu laysa laha fihi nasib, saboda ita ma zuciya ba ta da rabo a cikin abin da ake yi. يقول يوسف بن أصبع تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. تركتي زوجيا دقي الرياء ياتي وهلا في تذكري واد اجتهاد يأتين عبادة ونينا يتاشي دقرم مكة أو مدينة يتفقرم بصرة هو مصر دقفة يجيني من إذن kuma a ƙafa ba shi da guzin ka tamanni. Wallahi wannan mai sauki ne, ikhlasu ya fi shi wahala. Wani yana iya daskarewa a kusa da ƙofar ɗakin Allah, in yi sallar isha'i ya ɗan kwanta jin kaɗan zai miƙe ya daskare a ƙofar ɗakin Allah yana ruku'u da sujada. Wani zai shekara 50 yana sallan asubahi da alwalan sallar isha'i. Wallahi duk wannan mai sauki ne, ikhlasi ya fi shi tashin hankali. Wata mata ta kware gurin kyautata ma miji da faranta masa rai shekara 70, wallahi wannan mai sauki ne idan ka auna shi da al'amarin ikhlasi. Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim, wa subhanakallahu wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.